சமீரும் வாழ்ந்தி ya zo daga ruwayan Imam Malik daga Abu Mas'ud al-Ansari mutumin Madina a ruwayan sa yana cewa sallama ai kama kar ulimtin kamar yanda kuka sani ne ya zo a ruwayan kabu dan ujrata yardan Allah ya tabbata gare yayi wafati hijira na annabi yana shekara 51 daga ugwadu dan aniru a ruwayan imamu muslim an nazarta hadisin izuwa ga wannan annabi namu kaji gaba ka dan kuma na sallallahu wanda ya mana hadisi alqari ne Abu Abdullahi at-Tamimi dan kabilar Tamimiyawa amma ba rubutu akai ba sama iya ne a gunsa sama alaihi wa abu ali da baban ali hasan dan bunu zarif annahawi wanda ake nasabta shi zuwa ga sanin ilimin nahwu malamai sun ce ya zama mahiru a ilimin nahwu kuma wannan fanni ya shahara a zamanin babu mutum irin sa bi qira'ati alaihi da karatun da ya mana qala kilahu masubi suna cewa hadisuna wanda ya mana hadisi Abu Abdullah ibn Sa'dun Abu Abdullah dan Sa'dun ya mana hadisi al-faqihi masalin fiqihu malami ne ya san lugogi na fiqihu yace hadathana abubakar madawiyu abubakar madawiyu ya mana hadisi yace hadathana abu abdullahi al-hakim abu abdullahi al-hakim idan an ce wanne ka ce nan nisa buri shehu ne na malaman hadisi a zamanin sa malami ne mai yawan wallafa wallafe kuma an haife shi ne hijira yana da shekara 123 a watan rabiul awwal tun yana yaro ya dage da neman ilimin hadisi babansa yake kula da shi da kalansa ya ji hadisai da yawa kuma hijira yana shekara 330 ya tafi zuwa birnin Iraki yana dan shekara 10 ya je aikin haji ya kewaye duniya da birnin Karasani da duk inda yake da ruwa ya sai da ya je abu wannan malami da muke magana Hakim ya je gun wannan malami ya nemi ilimi sai da ya je gun malami 2000 malami a duniya kap duniya yake wai inda malamai na addini yake malami kusan 2000 ya bi shine wanda ya wallafa littafin sa na Mustadara to Hakim din yana ba mu labari yana cewa kuma yayi wafati malamai sun ce 400 da shekara 5 Allah ya karbi ransa a watan safar Allah ya karbi ransa an haife Rabi'ul Awwal yayi wafati a watan safar an Abi Bakar bin Abi Darimi ya ji daga Abu Bakar dan Abi Darimi al-Hafizu malamin sa ne mahaddacin hadisi malamai sun ce Abu Bakar dan Abi Darimi yayi wafati 352 Allah ya karba dansa an Ali ibn Ahmad al-Ijli yaji daga Ali dan Ahmad wanda yake nasabta zuwa ga Ijli an Harbin yaji daga Harbu ibn Hasan an Yahya ibn Musawwir yaji daga Yahya dan Musawwir an Amr ibn Khalid wanda aka bi kiransa da Khalid al-Quraishi maula bani Hashim shi ba mutumin birnin Kufa ne to yaji a gurin sa yi kuma an Zaid ibn Ali yaji daga Zaid dan Ali ibn Husayn ibn Abi Talib dan Abi Talib yaji a gurin sa an Abi yaji daga baban sa Ali an Abi yaji daga baban sa Husayn an Abi daga baban sa Ali ibn Abi Talib kale yake cewa addahunna fi yadi annalin sa ba sa hannuna addahunna fi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya lissafa min yanda ake salati da hannuna ya lissafa min annabi yace ni ma yadda na kirga ma haka na ka kirga to haka na kirga zuwa hannun jibrilu wa qala nazala kuma yace haka za nazala haka salatin ya sauka min inda rabbul izzati nan ga rabbul izzati ubangijin bangirma yasa zaka ji muna yawan cewa rabbul izzati ubangijin girmamawa ya yake cewa guda to kana yi sai kana kirga da hannunka saboda hima kar ka bar sunna yadda annabi ya kirga wa Ali Ali ya kirga Ali ya kirga a gun annabi annabi ya ji haka ya kirga a gurin Jibrilu Jibrilu haka ya sauka to kana yi sai kana haka da hannunka dan kar ka bar sunna to ka gani shi yasa sai ka ji an ce salati annabi goma to wannan zaka yi dai ai in kai dai shi ne goma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahu barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid an ce salati annabi goma in kai dai amma ta yi shi ne goma eh in ba za ka yi ba kuma sai ka yi ta gargajiyan wanda ka sani wannan salatin daga rabbul izzati zuwa jibrilu jibrilu ya kawo annabi daga annabi zuwa ali sayyidina ali ne ya sanar da mu to in kun zo sallan ku na farilla za ku yi sallama sai ku sa ta cikin sallan ku na farilla to sai a tattara kayan guri daya sai annabin ya koma gefe yana addu'a yana addu'a Allah ya karbi yakin sai farar wuta ta zo daga sama idan ta cinye to an karbi wannan yakin nasa to kaga ba a barin kowa ya dauka da annabi yazo Allah ya ce mutanenka ba haka za su yi ba in sun yi yakin sun tara ba wani farar wuta da za ci a dalilin ka alfarmar da Allah ya ma to mun yarda mutanenka su dau abin sa raba a raba gida biyar a ware kuma su gida hudu a raba cikin sojojin da suka yi yaki to wannan kofar da aka kulle to zuwan annabi sai aka bude ta idan ana zuwa yaki to ba wata iska tsoro da za ta zo ta sa mutane kaman kaza a kurki babu da annabi ya zo sai Allah ya bashi iska tsoro duk inda zai je tafiyan wata uku iskan tsoron za ta je ta sa wa mutanen tsoro kaman kaza a kurke sai a dinga kama su hannu da hannu wannan kofar a kulle take sai a zuwan annabi Allah ya bayyana ta sai aka bayyana kaga da fatihu ne lima ugulika kuma su a zamanin bani Isra'ila a taura da linjila da sauran littattafai Allah bai hore musu su yi hadda ba ba su hadda cewa sai dai ka karanci wani bangare ka hakura ka bar wani bangare wanda suka hadda cewa tauran ma ba yawa anaya Musa yusha wa dan nunu wayannan sai sahabakilu dai haka dai mutanen ba yawa sai annabawan zamanin to amma mun qur'ani wannan kofar da aka kulle ta rayin hadda sai aka bude ta Allah yake wala kad yasanna alqur'ana li dhikr fa hal min mudhakkir to kofar da aka kulle an bude yanzu ka karanta zaka hadda ce din da ba a yin haddan an bude ta ne alfarman wannan annabi namu kuma annabawan da suka gabata in lokacin sallah yayi wani zai yi tafiya daga nan kaman zuwa Hadejia tukun zaka yi sallah kowa sai ya tattara ya bar masallacin Baitul Muqaddas nan ake sallah amma mu da zamanin wannan annaban mu yazo Allah ya ce a ita kasa karkakekkiya ce duk inda sallah ya kama mutane su yi to a ba sai an je wancan masallacin ba ko ina zaka iya sallah da wannan kofar rufaffiya ce amma zuwan annabi sai aka bude ta ko ina da in lokacin sallah ya kama ka ayi sallah nan to da ba a kulle yake a dalilin annaba aka bude ta kuma annaba wanda zaka gabata da dole in saukacin sallah ya kama ka sai ka san yanda zaka yi alwala kur dole sai kai alwala kai dai ka san yanda zaka yi sai kai to zamanin annaban mu da yazo Allah ya ce a wannan kofar in mutum bai samu ruwa ba yayi taimama fa taimamu sai dan dayiban wannan taimama da za a yi da an kulle ta babu amma dalilin annabi Allah ya ce a dalilin ka da darajar da Allah ya maka to a dalilin ka mun bude kofar nan da aka kulle ta yanzu an bude ta in ba ruwa a yi taimama kaga wata kofa kullalliya an bude ta bayan wannan kuma har ila yau idan an ce ga sallar da za a yi to wajibi ne wannan sallar sai an yi ta to amma Allah sai ya ce in muna halin balaguro ko muna gaggawa ga wata kofa za a bude sallan azhar raka'a hudu mu maida ita biyu sallan la'azhar raka'a hudu a maida ita biyu magariba a barta a ukunta isha raka'a hudu ta zama biyu asuba biyu a barta biyunta wannan kofar da kullalliya ce amma dalilin annabi sai Allah ya ce a rage inda aka shiga tsanani ko kana gaggawa to sai ka yi sauri sallan ma kuma bayan wannan ma za ka in tafiya ta tsananta za ka iya hada azhar da la'asar za ka iya hada mangariba da lisha asuba a yi ta ita kadai in za ka yi bulaguro ka je gari sai ka yi niyya kaman kamar gonakan garin nan sai ka ce a zuciyarka ka yi niyyan kasar idan can din ba za ka zauna kwana hudu ba ko kwana uku ko biyu za ka yi to mutane suna sallan su kai kana kasaranka amma niyyarka in har za ka zauna kwana hudu to wannan kuma shikenan sai ka bari ka yi yadda mutane suke yi kuma kana kasaran tafiyar ta zama fuska daya in ka tayi dawowa kuma ka dawo da kasaranka wannan kofar da an kulle amma dalilin annabi Allah ya ce to na bada wannan saukin to yi ne fassaran al-fatihu lima ughliq kuma lamarana kwana 30 ne idan ya same ka inda halin balaguro ko da halin larura awu la bismillahir rahmanir rahim shahida minkum shahara falyasum wa man kana minkum marira law ala safarin fa idatun min ayamin luka to me dalili yuridu la bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra amma fa duk da haka wali tukum lil iddata wali tukabiru laha ala ma hadiyakum lamarana kwana 30 ne daidai Allah ya ce in larura ta zo ta jinya ko rayin lafiya ko halin balaguro to ka bar azumin a watan lamaranan ka dinga cin abinci idan watan ya kama a rama daga baya to kaga wannan kofa da fa kullalliya ce an kulle ta a dalilin annabi Allah ya bude wannan kofar da aka kulle ta al-fatihu ne lima ughliq ina fata kun fahimta Allah duk wannan kofofin an kulle su a dalilin annabi Allah ya bude wannan ya bude wannan ya bude wannan kowanne an bubbuda su ba tare da an shiga wani yanayi ba kuma alfarman annabin aka gani Allah ya dauke tsananin ya kawo saukin dama qur'ani ya faɗa fa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin mu babu kuntatawa to wannan an mana shi a dalilin wannan annabi na to kuma mutanen annabi Musa in baka manta ba ai bautan dan maraki suka yi ko to Allah ya ce da su faqatulu anfusakum zalikum khairun lakum inda barikum fataba alaikum laifi ba suka yi da mutane ne Musa suka yi ne suka bauta a dan maraki sai suka ce tuban su sai aka ce ah sai dai kowa ya kai kansa aka ce annaban Allah yaya za a yi kowa ya kai kansa da yana ganin uba kani yana ganin yaya sariki yana ganin sarakarsa tayaya za a yi kowa ya kai kansa sai Allah ya aiko da duhu ya lullube ko ina da ko ina aka ce to ku kai kanku a daren zai da aka yi mutum 70,000 wanda ba su mutu ba Allah ya musu gafara to wannan kobar na faka tulu an gusa kum din a kulle take to yanzu mu muka yi laifi kurin tuwa kulliya ibadin ladina asrahu ala anfusikum la la takalu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to yanzu wannan kobar an kulle ta kobar nan na ai a dinga kai mutanen yanzu wannan kobar an kulle ta an bude mana ma mai sauki alfatihu lima ugliq mutanen wancan da suka waje idan kana da zakka a 1000 sai ka fita wajen 100 to nasa zakkan yana da tsanani namu zakkan kudi Allah ya ce a rubul ushri ne ku za mu bude muku kofar da muka toye musu za mu bude muku shi idan kana da kudi naira 40,000 bari ka ji adalcin ubangiji 10,000 kar ka taba su ajiye su daban 10,000 ma ajiye su daban nawa 2 ba za ka taba wannan ba ka ce amma uku 10,000 ma ajiye shi daban nawa 30 din da ka ga ba taba ma ba saura nawa 10 to 10 aka ce ba da daya an ka ba da daya kuma ka ba da duk wannan an da san samu ne ai 10% za a yi a 40,000 ai 4,000 ne Allah ya ce kara taba ma daya 10 tunda dai kai mai son kudin ne na gaske yawa kar a zage taba ma daya 10 kar a zage taba ma daya 10 a daya 10 ma daya zaka bar ka bar tara wanda ya ga dama cewa zai yi fa a dauke wannan 10 a bar wannan 30 din to karimi ne wannan kobar ba mu samu saukin ta ba sai a dalilin wannan annabi namu tayi na ka samu alfatihu lima ugliq duk wannan kofofin an samu ne to haka 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 ana kirgawa a kalla kofar da aka kulle aka bude aka ku bude aka kulle daban-daban sun fi dubu wanda ba wanda aka yi haka sai annabi har bismillahir rahmanir rahim da a kulle take kowane annabi in bukata ya kama shi zai ji bismillahir rahmanir rahim in dai zai ce bismillahir rahmanir rahim to in yayi aro za a ba annabi in ya gama ya ba mu kayan Allah zai kwace kayan annabi adamu alam bismillah aka bashi annabi adamu alaihi salatu wassalam da ya gama sai aka kwace annabi nuhu ara masa bismillah aka yi da ya gama uzurin sa aka kwace da zai hawo jirgi annabi musa ma ara masa aka yi annabi isa ma ara masa aka yi daga sun gama za a karba amma da aka zo gurin annabi sai aka bude alfatihu lima ugliq izmi ne wanda da fa annabawa ake baiwa amma yanzu mu gashi nan Allah ya ce kuma ku yi tayi kuma ku ba aro bane daga nan har ta yin kiyama bismillah ta fice ai bismillahir rahmanir rahim a gurin al'umma kaman kalmar kun fa yakunu ne a gurin Allah haka bismillah take bismillah gurin al'umma kaman kun fa yakunu ne a gurin Allah inna ma amruhu idza arada haya lan yaqulu lahu kun fa yakunu daga yace kun abun zai kasance to muka bismillah haka take rayin ta zadiqi ne yasa amma kace bismillah zaka iya tayi sama in kace bismillah zaka iya gauta ba zai ba komai ba in kace bismillah zaka me yasa zai kona ka ba imani sosai ta ya za imanin yazo mu kara tuba mu gyara hali amma bismillahir rahmanir rahim kuma kuna da hikima ne mai ismul azim ai an kare ismul azim ai yana cikin sunan bismillah da ka faɗa sunan guda uku ne dama duk sirri na duniya in ka ce la ilaha illallah sai ka ce ne muhammadur rasulullah to yi Allah da suna biyu za ku ji da qul huwallahu a'udhu bihi arrahman ayyan mata da uwu falahu yasma'ul husna to kace Allahu arrahman din ba ya kare ba Allah za mu kira ka wanne ne sunan ka yace ko ku ce Allah ko arrahman to ka fadi dibbin ai yana ciki to annabi kuma yaya sunan sa yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harizun ala bil mu'minina ra'uhum rahim to in kace Allahu arrahman sai kace arrahim kaman kace la ilaha illallah
muhammadur rasulullah
ai dai abin da yake bukata a bismillah an gama kuma ka kira Allah da suna 4000 in kace bismillahir rahmanir rahim in kace bismillah ma kace ka ya wadatar in za ka karasa sai ka karasa da bismillahir rahmanir rahim wannan sunayen Allah guda uku in ka ja duk abin da kake neman kaga baka samu ba kai din ne ka tuba agun Allah ka yi laifi duk bayin Allah na gari addu'an su baya fice bismillah ba ma fati a ba bismillah suke tsayawa in dai sun ce bismillah iyanan to duk abin da suke so Allah zai yi shi na baya bayan suka ce bismillahir rahmanir rahim kenan wanda darajar bata kai ba sai sun gama da fatiha aya bakwai wanda darajar ya kai daga an harba ta harbo duk abin da ka ga nayi bismillah da annabi ya ce duk abin da zamu yi mu ce bismillah ai babu ka ji bismillah din dai duk abin da kace bismillah kai wa abin ki to bismillah ce za ta tafi da abin ba ka ga jirgin ruwan ai da aka mata ki da bismillah wa qalar kabubiya bismillah mujriha to ai bismillah marsiha yawa an gaje bismillah yana tafiya yana tafiya za ku tsaye da ita ba a ce bismillah gari ita za ta tafi ta za ta tsayar bismillah mujriha to bismillah marsiha to wannan bismillah da aka bude mana ita da babu ita an kulle ta amma yanzu an bude ta yasa karka sake ka daure a rayuwanka wurin da muka bar na bismillahir rahmanir rahim fa karka yi da wasa fa ga ba a kusa da kai ga kuma abu naka inda ka daure ka yi bismillah miliyan daya kan duk bukatun ka na duniya in ba za ka iya ba ka yi bismillah 124 in ba za ka iya ba ka yi bismillah 70 in ba za ka iya ba ka yi 19 adadin harafin 19 inda ka yi wannan ka gani ka roki Allah bukatun ka akwai abin da za ka rasa gurin rabbul izzati babu to saboda haka komai da muke nema an kulle yana cikin al-fatihu lima ughliq to za mu tsaya yanzu al-fatihu lima ughliq sai gwara bude mana Allah ya bada lada to jama'a ai zigi fara Allah ya daya Allah kai gaban manzon Allah salawatullahi ana kuma kai iya la bada lada akwai malamin tsafan nan ya zo na Kano malamin sai da ikhlasi a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da qul huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a karanci bismillah rahmanir rahim cikin sarbi duk bukatun da zamu roƙa Allah ka amsa mana bismillah da qul huwa qafa uku uku a dukkan mana fankan nan ayatan kursiyu qafa ɗaya ɗaya jama'a haɗe da fatiha da salatul fatihi Allah ga bayan ka sun taru dukkan abin da zai zama sharri Allah ka ɗauke mana alkhairi Allah ka bamu baba Allah ka ɗauke masa ka ɗaga darajarsa da wannan jinya Allah ka bashi lafiya sauran bukatu Allah ka biya mana abubuwan da yake faruwa na tada hankali a ƙasar mu Allah kai maganinsa wannan taron da muka yi kowa da kowa Allah ya raba shi da talauci da mu da ku duka Allah ya azurta mu saboda martabar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ba da lada sai ku hira littattafanku a hankali.